بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Lahadi 12 ga watan Shawwal shekarar hijira ta 1445 daidai da 21 ga watan Afrilu 2024 a inda muka haɗu insha Allah don yin takaitacciyar bita a cikin wannan kankanin littafi mai albarka insha Allah mai suna Ta'zimus Sunna wa Mawqifus Salafi ممن عارضها او استهزا بشيء منها ولفر ونمالني لسنا عبد القيوم ابن محمد السحيباني ونمالني لكتراني الجامعة الإسلامية تمدينة مالميني أفكالتنا إلمن حديثي الله يساك مشل الخير أسأل لتابن كمروتا واتو تكداتي دي قباتر a wani taro cikin tarurruka na ilimi kaman academic conference haka to da yake ba tsawaitawa zamu ba duba zuwa ga lokaci da yanayin al'amuran muna so in Allah ya so cikin nan da awa uku mu bi kan littafin gurgurdan hali saboda haka zan tsallake wani takariri wato wani jawabin yabo da jinjina da wani babban malami mai suna Muhammad ibn Muhammad المختار ابن محمد الشنقيطي wani babban malami ne a kasar Madina Allah ya saka mai da alkhairi shine ya masa takarizi zamu kai kan shi muqaddima da mai litafin yake inda yake cewa al-muqaddima ya fara da khutbatul haja yace innal hamdalillah dalle dukan godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna godewa Allah muna neman taimakon sa muna neman ya gafarta mana zulbanmu wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharurin kawunan mu wa min sayyiati a'malina ya Allah ka tsare mu daga munanan ayyukan man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryatar babu wanda yake batar da shi wa man yudlil wanda ko ya bata fala hadiya lahu babu ne shiryatar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa babu abun bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la Allah ubangiji wanda yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzonsa qala ta'ala Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fara jawabi yakan fara da wannan zance mai albarka kuma ya ja waɗannan ayoyi a wurare daban-daban cikin Ali Imran cikin suratul nisa'i da kuma suratul ahzab Allah yake faɗa a cikin Ali Imran yace ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah iyakacin jin tsoron Allah kuma kar ku sake ku mutu sai kuna musulmai a cikin nisa'i farkonta Allah yace يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya halice ku daga mutum daya wato daga Adamu kenan alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halice matar Adamu din daga shi Adamu wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa kuma daga wadannan mutane guda biyu Adamu da Hawwa alaihi salam Allah ya halice mazaje da yawa da kuma mata Allah ya ce wa taqullaha kuma dai ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon juna tsakaninku ku ce ayi mini dan Allah wal arham kuma ku ji tsoron yanke zumunta innallaha kana alaikum raqiba lalle Allah ubangiji yana gadin abinda kuke aikatawa Allah ya sake cewa cikin ahzab ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kun da kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma in za ku yi magana ku faɗi magana wacce take akan tafarki miƙaƙe idan kun yi haka yuslih lakum a'malakum to Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti' Allah wa rasulahu wanda da ya ji tsoron Allah ya yi biyayya ga Allah da manzo da manzansa faqad faza fawzan azima hakika wannan ya rabauta rabo mai tsoka sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kara da inna asdaqal hadithi kitabullah lalle mafi gaskiya a cikin zantuttuka gabaki dayan su babu kamar zancen Allah wa khairul hadi mafi alkhairin shari'a hadiyu muhammadin ibnu abdullah sallallahu alaihi wasallam shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a mafi nagarta wa sharrul umuri mafi sharri a cikin abubuwa gabaki daya muhdathatuha a cikin addini babu sharri kamar bid'a annabi ya ce wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin wa kullu bid'atin kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da aka kirkire shi a cikin addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma duk wata bata zuwa ga wuta take komawa Allah ka zare mu wa ba'd malam yace bayan haka fa inna Allah arsala rasulahu ila sallallahu alaihi wasallam ila an-nas yubayyana lahum ma nuzila ilaihim wa yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur wa yahdiyahum ila siratin mustaqim hakika Allah madaukin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare mu duk mutanen duniya gaba daya haddama aljannu Allah ya aiko shi dan ya bayyana mana abinda aka aiko shi dashi Allah ya aiko shi dan ya fitar da mutane daga duhun kafirci da duhun shirka zuwa hasken musulunci da hasken imani wa yahdiyahu kuma dan ya shirtar da mutane gaba daya ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki mai kakke wa aujaba alaihim ta'ata Allah ya wajabta wa musulmai dukka cewa lalle ayi wa annabi da'a ya wajabta wa mutane cewa lalle ayi wa annabi da'a wa mahabbatahu kuma lalle a kaunace shi wa ta'zirahu kuma lalle a ainihin wato taimaka masa wajen isar da sakon wa tawqirahu kuma lalle a girmama sha'aninsa qala ta'ala Allah yace ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ya kumu minai ku yi Allah da'a ku yi annabi da'a kuma ku yi wa shugabanni da'a wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in yace babu wanda zai zama yana da imani sai na kasance ni annabi kenan sallallahu alaihi wasallama na fi kaunatuwa a zuciyarsa fiye da kaunar da yake ma ɗansa da mahaifinsa da dukkanin mutane wa kad akhadha bi hadha as-sahabatu radiyallahu anhu wala yace sahabbai sun rike wannan tafarkin Allah ya kara musu yarda wasaru alaihi wato tafarkin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karba daga gare shi da girmama shi da kaunarsa da taimaka masa wajen isar da sakon sahabbai sun rike wannan aikin sau da kafa wasaru alaihi suka gudana akan wannan fakanu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muhibbina ta'ina suka zama masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu yi masa da'a wa kana sunnatuhu wa qawluhu wa hadiyuhu muqaddamatan indahum ala kulli shay saboda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da zancansa da tafarkinsa to wannan abun gabatarwa ne a wurin sahabbai fiye da komai fa kalamun nabi sallallahu alaihi wasallama huwa al-awwal a wurin su zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karam farko shine abu na farko la yuqaddamu alaihi kalamu ahadin min al-bashari ba sa gabatar da zancen wani mutum akan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowane ne ka'inan man kana kowane ne shi kanu an-sunnati munafihin sun kasance su ƴan kundin bala ne masu kare sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala ha hamin sun kasance sojoji da lauyoyi masu kare sunna fa idza ra'u ahadan yu'ariduha idan suka ga wani yana wato yi ma sunna karan tsaye aw yastahzi'u biha bi shay'in minha ko yana izgili da wani abu na cikin sunna qasdan da gangan aw bi ghairi qasdin ko ba ma da gangan ba ko da kuskure wabbahu za su yi mashi tsawa wa qarra'uhu za su yi mashi tankiya wa zajaruhu za su ja masa kunne aw fumma hajaru kai sai su kaurace mishi ma su daina magana da shi su daina kula shi su daina amsa sallamarsa la yukallimunahu ba za su saki mishi magana ba wala yusakinunahu ba sa zama inuwa ɗaya da shi wa qad yadribunahu ana samun sahabban ma da suke daga hannu su daki mutumin da ke suka sunna ko yake mata izgili aw yaqtulunahu kai ana iya samun ma wanda za a kashe shi gaba daya akan haka riddatan saboda ganin cewa ya bar musulunci aw ta'ziran ko kuma a matsayin hukunci na horo koda yana nan a musulmi dai buga mana misali akan haka wa bidhalika hamaw sunnata an kaidil ka'idina wa udwanil mu'tadina da wannan dabi'ar da wannan kariyar da wannan karfin yaqinin da shi suka kare sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suka tsare ta daga makircin makirai da gabar abokan gabarta wa kanu bi wajibin nasihati li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qa'imina kuma sun yi aikin da ake tsammani daga gare su na addinin nasiha kila liman qala lillahi wa li rasulihi to an nasihatu li rasulihi shine kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kad jaa ba'dahum at-tabi'una bayan sahabbai kuma sai tabi'ai suka biyo bayan su fasaru ala tariqihim wa hadwa hadwihim suka tafi akan tafarkin malaman su sahabbai kuma suka bi irin abinda sahabbai suka yi kwabo da kwabo kafada da kafada hatta idza ba'ada az-zaman wa tala bin nasil ahad yace ana nan ana nan zamani ya tafi ya tafi yayi nisa al'amari yayi nisa wa ba'ufal iman imani yayi karanci wa kasural khubus wan nifaq mummunan tunani mummunan kadari mummunan aiki da munafurci a cikin zuciya aiwa tsakankanin mutane wa qallal wara'u aka samu karancin taka tsantsan da karancin biyayya Allah tajarra'a katsirun minan nasi alal qawli wal kalam aka wayi gari mutane da dama wato sun yi tsaurin ido suna iya karfin hali su bude baki su magana su fadi zance wanda yafi karfin su fa qala kullun bi hawahu aka wayi gari kowa yana magana ne gurgurdan san zuciyarsa watakallama bima la yardahu Allahu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam mutane suna fadan abinda Allah bai so a fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda a fada ba da sunan addini wa fi hadha zaman malam yace a wannan zamanin da muke rayuwa zamanul fitan allati yuraqqiqu ba'daha ba'dan zamanin da fitintunu idan wata tazo sai a ga ashe ta bayan ta ma ba fitina bace kamar da yazo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a yi wani zamani wanda yuraqqiqul fitanu ba'daha ba'dan fitina za ta zo ana ganin bala'i ana ta hayya hayya ana jin tsoranta idan wata ta zo bayan wata sai a gashi ta baya zaman lafiya ce annabi yace har mumini idan ya ga fitina yace hadhihi muhlikati ci kai wannan fitina za ta ga bayana sai ya tsallake ta in wata zo sai ya ga ta fita baya sai yace hadhihi hadhi wannan ci wannan ci ita ma ya tsallake ta kamar yadda muke gani yanzu ka kalla shekara 20 30 baya kullun za a yi kuka cewa ana cikin wata jarabawa amma idan wata ta zo bayan shekara 5 kuma sai a gashi ta waccan ma ta bayan ma dadi ce ashe da kukan dadi yake to da aka kai ga wannan irin zamanin mai littafin nan yace ra'ayna al-ajaiba wal-adha'ima shine muke ganin abubuwa na mamaki abubuwa masu girma ra'ayna umuran la yasau ahadan as-sukutu anha bihali shine abubuwa suke faruwa wanda ba zai yi mutun ya shiru ba indai kana da kishin addini indai kana da wani nasibi a ilimi indai kana da abinda zaka faɗa ka gyara to baya halasta ka shiru saboda bala'i ya kai bala'i famin zalika daga cikin abubuwan da aka gani na fitin tunu a wannan zamanin shi bai na yin wannan magana jama'a yau kamar shekara 35 kenan yake wannan magana ba wai yanzu yayi ta ko last week ko last month ba dan ka san fitinar ta yatsu a wurare da yawa wata kila ka huta zo kasan mu sama da shekara 30 yake wannan magana yace ra'ayna yace famin zalika sukhriya aka wayi gari aka samu as-sukhriya shine zulaya da ba'a wal istihza da izgili bis sunnati nabawiyya aka wayi gari sunna ta zama abun zulaya ta zama abun izgili ta zama abun istihza'i
abinda za a maida shi abin makri mutum yana musulmi wani ma da sunan malanta ya ambaci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana da za a yi dariya a maida abin abin zulaya abin izgiri abin tafawa mutane kuma suna kallon shi ba da suka iya shi wa mu'aradatuha bil uqul ko kuma dauko wani hadisi sai a gwara shi da hankali a ce ai ya saba wa hankali ai ba zai yi ba ya saba wa kimiya ya saba wa abin da yanzu aka yi aiki da shi a new world order wa ara wal ara a gwara shi da tunanin wasu war ragabat ko da kwadayin zukatan wasu wal adat ko a ce ya saba wa al'ada wasu ga wanda annabi barasi ya ce ga ma ya saba wa al'ada mutane gaza gari kaza ko ba a saba jin irin wannan a wannan zamanin ba duk zai buga mana misalai ka sukhriyati wal istihza'i bil lihya kamar mutum kaji yana izgili ma masu gemu ce masu bunsuru mai gashin bunsuru ko mai kaza kaza ko yan kaza wa raf'ir rajuli thawbahu fawqal ka'bayni ko a dinga ce mishi mai wandan kane shi mai dangalallan wando yaji ya gaza mishi kuma gane abinda annabi ne yake yi dabi'ar sa ce sunnar sa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da gemu cikakke sutura sa bai taba wuce irin sawun sa ba kuma yace kar a bari ya wuce kuma shi yace a bari gemu ya sakata ya wala amma sai ka ji musulmi wani ma da sunan malanta a musulunci yana so ka wadannan abubuwan kuma ya san cewa ga abinda annabi ya faɗa kai bai zayyace ka ba wa hijabul mar'a da mace mai hijab a dinga mata abinda ana cewa munafika ce ai a dinga mata izgiri ana cewa ai talauci ne sa take saka hijabi saboda ba ta da kuɗin siyan kaya masu kyau ai a dinga cewa ai ƙauyanci ne ai wani abu ne na da da ya wuce wasiwak ko a dinga zaune mai aswaki ce ai har yanzu saboda ƙauyanci ne ita ce yake goge bakin sa wassalati ila sutra ko wanda aka yana sallah ya saka sutura a ce mashi dan zafin ka addini ko dan teleke ne shi wa ghairi zalika da ire-iren waɗannan to suka tabbata misalan irin abin da ka taba ji ko ka taba gani ko a dinga cewa ɗan naga hadisi ko ɗan naga hadisi ɗan kaza ai ta faɗa musu sunaye iri daban-daban ɗan wahabiya ɗan izala ɗan salaf salaf iri dan sai dai iri-iri duka da sunan izgiri da istihza'i da makamantansu wa tasma'u man yasifu tilkal a'mal bi awsafir radi'atin sai ga mutane suna siffanta waɗancan siffofi da waɗancan ayyuka da siffofi waɗanda suke makaskanta aw yatahakkamu liman iltazama biha ko yana yin izgili ga wanda yake lazimta wannan siffa falam yajid ha'ula'i ma yamla'una bihi faragahum illa adh-dhahak wal istihza biman 'amila bis-sunna wa hafaza 'alayha waɗancan mutane masu izgiri ba su san abin da za su yi da lokacinsu ba in banda zolaya da izgili ga masu aiki da sunna kamar yadda za ka gani yanzu yana faruwa musamman a social media akwai waɗanda aikinsu ke nan kawai su yi shiga irin ta ustazai irin ta ɗaliban ilimi irin ta alarammomi irin ta masu karatun alƙur'ani ko masu karatun hadisi ko masu kula da addini su dinga yin content suna creating content na izgili gare su ko a yi fina-finai ma ko a yi wasu scenes a cikin fina-finai don a nuna rashin wayewarsu rashin kan gadansu rashin sanin inda duniya ta sa gaba a kira su da sunaye na izgili ya ce fa yaj'alunahu mahallan li sukhratihim hazirina la'ibina su mai da shi abin zolaya suna mishi suna wasa da dariya da shi fa yasduqu fi mithlihim qawlu alayhi salatu wassalam zancan annabi ya gazgata a kansu da yake cewa wa innal abda da yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam mutum yana iya faɗan wata kalma ƙwaya ɗaya ta izgiri ga alƙur'ani ko sunna ko addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai damu da ita ba yana ganin ba komai bace amma kawai sai ta kai shi wutar jahannam bai sani a ce ai annabi ya ce ayi azumi guda shida a Shawwal sai kai da Allah wannan azumin na ɗan zafin kai ne shi yana ganin ba komai bane kai da Allah wannan azumin ka annabi ya taɓa yi ne to yana ganin wannan magana ba wata magana ba ce sai kai ku je ku yi wannan banza kuke sha za ta iya kai mutum wuta bai sani ba za ta iya kai ka wuta baka sani ba wa yakbulu kathirun minan nasi an amrin khatib, mutane da yawa suna gafalta akan wani al'amari ne hadari, wa huwa anna listihza'a bid-din kufr, yiwa addinin musulunci izgili kafirci ne,
sawa'un kana ala sabilil la'ib wal hazli wal muzah,
shin da wasa ne, shin da zulaya ne, shin da raha ne kai, wato kana yi ne ba a cikin zuciyarka ba, abinda kake nemi kenan,
aw ala sabilil jiddi, ko kuma da gaske kake yi, fa huwa kufrun mukhrijun min al-milla,
kafirci ne, kamar da Allah ya faɗa, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, sai Allah ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da yashi ba'da imanikum, da mu'minai ne amma yanzu zama kafirai, kuma sun ce kawai muna yin firace ga magari irin wanda matafiya suke dan su rage zafin hanya, ce kawai zance ne muke irin wanda in ana tafiya ana fira kaga za a dauke tsawon hanyar da abin nan, amma Allah ya ce qad kafartum ba'da imanikum, saboda haka da sunan drama ne, da sunan film ne, da sunan wasan kwaikwayo, da sunan content creation, da sunan raddi ko zolaya ko wasa, in kai izgiri da wani abu da ya tabbata a addinin musulunci za ka yi fitar daga musulunci nan take, kawai kai dan drama a faɗi wani abu na addini ka ce ka faɗi wata kalma mummuna a kai, kana ganin ai tunda drama kake yi ai acting ne, wai ba da gaske ba ne, a shari'a da gaske ne hukuncin shi. Ina fata mun gane wannan. Malam ya sake cewa qala ibnu qudamata al-maqdisi a cikin al-mughni yake cewa man saballaha ta'ala kafar sawa'un kana mazihan aw jaddan, wanda ya zagi Allah ya kafirta, shin da wasa ya ko da gaske, wa kadhalika man istahza'a billahi ta'ala, haka nan wanda yayi wa Allah istihza'i aw bi ayati, ko yayi wa ayin Allah istihza'i aw bi rusulihi, ko yayi wa annabawan Allah istihza'i aw kutubihi, ko littafin Allah, da hadha qumtu bi kitabati hadha al-bahath, malam yace to dan wannan bayanan ne ni ma nace bari ni ma na rubuta wani dan kankanin rubutu musharakatan dan nayi tarayya da manyan malamai, fit tahdhir min hadhihi adh-dhahirati as-sayyi'a, wajen jan kunnan mutane game da wannan mummunan ɗabi'a da ta yi wa sunna annabi karan tsaye da zulayyarta da rainata, wa tanbihi ala khatariha, kuma zan na faɗakar akan haɗarin wannan ɗabi'a, wa bayani mawqifil muslimi, mai bayani akan matsayin musulmi, wato min ashabiha, game da masu yin irin wannan aikin, zakiran ba'd al-ayati wal ahadith wal athari fi ahmiyati sunna, yace zan ba za a ambaci wasu hadisai da wasu ayoyi da wasu maganganun malamai na da game da muhimmancin sunna, wa ta'zimiha, da girmama ta, wa ta'jili uqubati man aradaha, da kuma bayani akan gaggawar da Allah yake wajen uquba ga wanda ya mata karan tsaye, aw istahza'a bi shay'in minha, ko wanda ya sunna wani istihza'i, wa mawqif salafil ummati minhu, da kuma matakin da salaf suke dauka wajen mu'amalantar wanda ya haka, wa sa'aqtasiru ala sardin nususi wa ba'd ta'liqatil a'immati, yace kawai zan kawo nususi ne, ba maganganuna ne ba ni ma, maganganun Allah ne da na manzansa da na malaman musulunci a farkon addini tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su, zan dan yi ta'liqai kadan kadan, wa hiya kafiya insha Allah, kuma waɗannan sun isa fi tawdihil haqq, wajen bayanin gaskiya, wa bayanin huda liman kana lahu qalbun aw alqasam aw hushayti, ayoyi da hadisai da maganganun malaman farko duk mutumin da gaskiya yake nema sun ishe shi, baka buƙatar sai an ta maka wani sharhi da ƙalilin cewa da wasu kwatance-kwatance sai an ta kaiwa ana kawo, inda zuciyarka buɗaɗɗiya ce lafiyayya, baka ce maka Allah ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaman musulunci sun ce to ya kamata ka yarda, yace wa in aliqat bi shay'in ba'da dhalika wa in allaqtu bi shay'in ba'da dhalika fa huwa yasir, in ma na anjina yayi ta'liqin wani abu to kadan ne bi nisbati lima dhakartu min an-nusus, wallahu as'al an yanfa'ani bihi wa man balag, Allah ya sa ni mai rubutun nan malam ainihin wato as-suhaibani na amfana da wannan aikin da nayi, wa man balag, da duk wanda littafin nan ya kai gare shi kamar mukiya, Allah ya sa mu amfana, yace wa tawdihan lil murad min as-sunnati aqul, to bari dan yi wani ta'liqi akan me nake nufi da sunna anan da nace ta'zimus sunna, me nake nufi da ita, laysa al-murad bis sunnati huna al-muradif lil mandub wal mustahab, in nace sunna anan ba ina magana da yaran malaman fiqh bane, wanda abunsa akwai sunna wanda shine al-mandub ko mustahabbi ba shi nake nufi ba wato sunna kanwar farilla ba ita yake nufi ba al muqabil lil makruh fa hasab wa laysa al murad kadhalika al muqabil lil qur'an yace ba ina nufin kuma sunna wanda za a ce al kitabu was sunna kadai ba kama yaquluna ad dalil min al kitab wa kadha min as sunna ba shi kadai nake nufi ba walakin al murad bis sunnati huna abinda nake nufi da sunna anan at tariqu hanyar wal huda shiriyar ai hudan nabi sallallahu alaihi wasallam ko hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam ina nufin duka tattaruwar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ira abin da Ibn Qayyim yayi a littafin shi mai suna abin nan wato zadul ma'adi fi hadi khair al ibad wato duk wani abu da ya shafi yadda annabi ya gudanar da rayuwarsa maganarsa tunaninsa suturarsa abincinsa auratayyarsa aqidarsa fiqhun shi yaqe shi duk abinda annabi yayi a rayuwarsa gaba daya yana cikin sunnarsa to abin da yake nufi kenan wannan sunnar da wannan ma'anar mai fadi fa huwa amun yashmalul wajiba wal mustahabba wa yashmalul aqaida wal ibadati wal mu'amalati was suluka ya shafi wajibi da mustahabbi da aqida da ibada da mu'amala da suluki da komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال علماء السلف السنة هي العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر سنة يتجي أيكي دا القرآن أيكي دا سنة تمنزى الله صلى الله عليه وسلم كوي دا مقباتا دا بن حديث ونحن نسكن تابع الحجة في بيان المحجة وقال أبو القاسم الأصبهاني الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد القرشي wanda aka ake lakabi da kiwamu sunna wanda ya rasu shekara ta 535 bayan hijira ya da littafi mai suna shine wancan da aka fada al-hujja fi bayan al-mahajja yake cewa a cikin littafin nashi qala ahlul lugha as-sunnatu sira wat tariqa aka ce as-sunna shine tsarin rayuwa ko tafarkin rayuwa laka tsarin rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin rayuwa su shine sunnarsa قولهم فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر ما كتشي وانا كان سنة كوانا أهل السنة أبونا ما قلت لك نبي شيني ينا قدا ندر يوسى دا الدين سا بسا داتشي وانا أبونا قرآن يكاو دا أبونا حديث يكاو في القول أو جمع مغانا والفعل دا أي كنسا ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم dai yau ace mutum yana ahlus sunna amma kuma yana saba wa manzon Allah yana saba wa Allah a cikin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar to wannan ba ahlus sunna bane wa qala ibn rajab al-imam ibn rajab shine abunnan zainuddin abdurrahman ibn muhammad ibn al-hasan ad-dimashqi babban malami ne cikin malaman musulunci ya rasu a shekara ta 795 bayan hijira da littafin jami'u al-ulum wal hikam da gasunan tafai da yawa na ibnu rajab al-hanbali sananna malami wannan magana yana fadin ta a cikin wancan tafin nashi na jami'ul ulum wal hikam sharhin 40 haditha yace as-sunnah hiya at-tariqul masluku ita ce hanyar da ake bi fa yashmalu dhalika at-tamassuku bima kana alayhi sallallahu alaihi wasallam هو وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال سوراك السنه tana nufin abinda annabi yake riko da abinda annabi yake akai sallallahu alaihi wasallam da shi da halifofin sa guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhu ina da itiqadat ka kudurci abinda sai kudurci a zuciyarsu wal a'mal ka aikata aiki a bisa hasken ayyukansu wal aqwal ka bi irin maganganun su wa hadhihi as-sunnah al-kamila wannan shine cikakkiyar sunna walihaza kana salafu qadiman la yutliquna isma sunna illa ala ma yashmalu zalika kulluhu saboda malaman da ba sa cewa wani ahli sunna ko su ce kaza an bi tabarkin sunna game da shi sai in ya hade duka waɗannan abubuwan guda uku tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabarkin khulafa'ur rashiduna a kudiri a aiki da magana warwiya ma'ana zalika an al-hasan wal auza'i wal fudail ibn iyad arwaito irin wannan magana daga malamai irin su al-hasan al-basri da abdurrahman ibn amr al-auza'i da al-fudail ibn iyad rahmatullahi alaihim ajma'in ya gama da muqaddimar sa wanda ya dan tsawaita ta sai mu je gaba ta farko da yace faslun fi ta'zimis sunna gaba farko ita ce dama a cikin sunan tafin ta'zimis sunna wato girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta irin alƙadarin da ya kamata a bata a cikin zuciyarka ya zama akwai ganin girman darajar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ma'anar mai fadi duk abinda annabi ya faɗa ko ya aikata ko yayi abinda har yafi sa gudana akai ya zama abin yana da girma a cikin tunaninka a idanka a aikinka a maganarka a yadda kake gudanar da rayuwarka wannan girmamawa tana nufin ka gasgata ka dabbaka ka taimaka mata wajen yaduwarta kai kokari ka fahince ta in Allah ya baka ilimin da zaka karanta da ita ka karanta da ita kai gwagwarmaya dan ganin suna ta tabbata har ma ka iya rasa rayuwarka akan haka kamar da zamu zo mu ji misali akai dama yace zai kawo qur'ani ne da hadisi da manganin malaman farko kuma wannan dama da shi ake hujja indai ana magana ilimi dole ne ka tada kai ilimi ya ga maka abinda Allah ya ce ya ga maka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya fassara maka da fassarar malaman farko kai cika ka da wani surutu kuma bayan wadannan qala Allahu azza wa jalla Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri sam baya halasta ga wani mumini namiji ko ta mumina ta mace a ce Allah yayi hukunci ko manzo yayi hukunci akan wani al'amari ko wani iri ne sannan kuma kai kana cewa kai mumini ne amma ka ji cewa kana da wani hukunci da ka zaba sabanin nasu wannan aya ta sauka ne akan wasu sabbai guda biyu da suka samu wani kuskuren wani rashin fahimta akwai inda suke da gonakin su suna bar ruwa noman rani wane shi ke kusa da inda rijiya take ɗayan kuma shi ke da gona take nesa da rijiya yadda suka saba kuma za su haɗu su ta jawo ruwan suna zubawa a kwamin yana tafiya amma wanda yake kusa da rijiya shi za a fara buɗewa ruwan ya shiga gonarsa daga nan sai a rufe kuma ya shiga wancan na baya to wata rana kawai sai shi mai gona a ta nesa sai ya ce yau shi za a fara bar ruwan nan shi bai yadda ba suka yi ta sa'insa har sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce sai suka nemi toye musu sulhu tsakaninsu sai ya ce musu da ya kuke yi wato annasu ala shurutihim da ya kuke yi suka ce ga yadda muke sai ya ce to ina ganin zaman lafiya shine ku suka yadda kuke yi mana sai shi wancan mai gona a nesa wani mutumin garin Madina sai yayi wata bajira wato ya subudda baka sai ya ce wannan hukuncin kayi shi ne saboda shi wannan da ke kusa da rijiyar dan garinku ne dan Makka ne Nabi ya ce Allah wadaran maganarka ni kake tuhuma da wannan shine Allah ya saukar da wannan magana idan kaga wannan ba ma akan addini bane akan abun duniya ne wanda Nabi ya ce mutane antum a'lamu bi umur dunyaku to ko akan abun duniya ne Nabi ya ce ga abun da za a yi to dole shi za a yi akwai wani sahabi bakin fata ne har yakan ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi na cikin al-isaba idan mai sahaba yace ina jin a jikina ni bakin fata yadda larabawa suke min kallon kaskanci kada da yan an je lahira ma na zama makaskanci haka nabi ce mishi san ba za ka zama haka indai ka imani da Allah yace to nayi na yi aure a garin nan na Madina a rasa wanda zai bani ya sai annabi ya shuru sai ya ce to ka je gumwa ne ya ambaci sunan wani sabi Amr ibn Wahab ko Umayr ibn Wahab ɗayan biyu yace ka je ka ce na ce ƴashuwanci inda bai mata miji ba yana na baka ita ya wurin maka kuma aka ce mata ce kyakkyawa cikin aya masu daraja ya je gidan ya sallama ya faɗi sakon da annabi ya ce ya faɗa mutumin mumini ne amma dai ya ji abin yayin ya ce to shikenan ba komai ka je za a yi shawara ba komai yana dan zai samu dan wani lokaci watakila ya dawo gumu zalai ya ce manzo Allah kai hakuri wallahi ban so in saba umarninka amma tsakani da Allah babu kafa'a kaga iyata balarabiya ce ba an sariya wannan kuma bakin fata ne na baran bawa ya manzo Allah ka ce muka mana ka zai hukunci na wata kira abin da yake tunani kenan ko kuma yaje mu ce yarinya to ki hakuri annabi shugaban mu ne ba yadda muka iya za mu bashi haka nan dan biyayya Allah ashe ya tana ji daga cikin gida baban yana shigowa sai ta ce na ji sakon da aka gaya maka kuma na ji amsar da ka bayar amma inda ya tabbata annabi ne ya ce na aure shi ina so ya kai babana kai marmaza ka sa abu sawun shi aje a dawo da shi kafin wancan da ce yake gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariye kar ka sake ka bari har ya isa gun annabi ya je ya gaya mai cewa ai ka ce sai ka yi shawara to haka aka bi sawun shi ba a gan shi ba har ya isa ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka aka isa aka je aka ga mai aka ce a dawo da bako ya sha kwai kenan ko aka ce to ka zo an baka ka je ka kawo sadaki ya tafi zai je kawo sadaki ya tafi kasuwa siyayya abinda aka tsara mai na sadaki sai kawai ya ji ana kada gugen jihadi bai kai isiyo kayan sadakin kawai sai sai takobi sai takobi kawai kama hanyar tafi jihadi yana zuwa kuma sai aka kashe shi mai shahada aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu annabi ya gani sai ya aika wa mutumin ya ce aje a ce ma wani sirikin nan da zai ma ce mutumin da kake kokwantan ko ka bashi ƴarka ko ka bashi to Allah ya zaba mai abin da ya fita ya tafi aljanna bai a ruhul ayn a shaidi shine jiba kaga yarinya budurwa tace ai marmaza a dawo da mutumin nan kar a bari ya je ga annabi wannan dace akwai wanda yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yana matashi yazo yana roko yana cikin sunan tirmidhi a bashi ranan sai annabi ya ce mishi wai kai ba za ka girma ba kanka ba ne kake da shi a gida yace ina da bargo ina da wani kwano da can abinci yace je ka kawo su yana kawo annabi ya karba yayin gwanjin su ya sai da su a dan take sai da su dirhami 17 ya bashi ce to je ka sai abinci na kaza je ka sai diga ka tafi daji ka je ka kawo sana'a a ce kawai liman yace ka je ka kawo kayanka duka na gida kawai gwanjin su kana tsaye zaka ba dan wannan limamin ko da ya sha wiwi ne to sahabbai haka suke idan annabi ya bada umari sallallahu alaihi wasallam ba sa tsallakewa to mu kuma muna cewa tafarkin su muke bi amma kaga ba mu damu da mu bi abin ba sai abin da ya dace da sarrafa ya saki kawo aya ko wani bangare na aya fadin Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda da yake wa annabi biyayya bai sani Allah yake bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah katira Allah yace hakika akwai abun koyi kyakkyawa a tare da ku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake fatan ya guce salin alin alahira yake kuma ambaton Allah da yawa to ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce salin alin Allah yace a wani waje wa in tuti'uhu tahtadu wama ala rasul illa al balagul mubin in dai za ku yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za ku shirya kuma babu abin da yake a kansa sai ya isar muku da sako dalla dalla wannan cikin sotin nuri kenan ko Allah ya ce a cikin sotin nuri har ila yau falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim nan ma ana magana akan masu tashi su bar majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu umarninsa qad ya'lamillahu alladhina yusalluna minkum liwaza kawai mutum ana zaune a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya da wani uzuri sai kawai ya fike shi da ko sai ya sulani to wannan ma laifi ne laifi ne ana karanta da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ka tashi ka ba wajen ba tare da wani uzuri mai karfi ko da izinin wanda ke karantawa mu to da haka sai Allah ya saukar da wannan yace masu saba wa umarnin manzo Allah a hirdin su fa fitina za ta iya samun su ko wata musiba mai girma Imam Malik yace fitina anan shine su samu kansu a cikin ridda fitina a duniya shine ridda musiba kuma a lahira ita ce shiga wuta Allah ka tsare Allah ya sake cewa alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasula fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha wa dhalika al-khizyul 'azim shin ba su san cewa wanda yake yin yake ja'in ja yake muhada yake fito na fito da Allah ko yake fito na fito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa anna lahu nar jahannam to wannan yana da wuta ta jahannama khalidan fiha madawwami ne shi a cikin ta zalikal khidyul azim da wama wuta shine tabewa mafi girma Allah ka tsare haka nan Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ya ku wanda kuka yi imani kar ku dinga daga murya ku sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala tajharu lahu bil qawli kar ku dinga daga magana kuna yin zance yana yi kuna yi ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda ake fira zancen wannan shiga cikin wani wani na katse wani wani na yi wani ta'aliki wannan cikin magana wani ya jeho zance to an hana idan ana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne kai haka to kuma ana karanta maganganun shi haramun ne Allah yace an tahbata amalukum wa antum la tash'ur in kana haka to duk ayyukanka ba su lalace baka sani duk alherin da kai da azumi da qiyamul layli da tilawa da sadaka da biyayyar iyaye da duk abin da kai yana iya lalacewa akan zance ɗaya na annabi da kai wa karatse wa antum la tash'urun ba kuma sani ba wato zaka shiga cikin wata asara wadda baka ma san iyakacinta ba qala ibn al-qayyim ta'liqan ala hadhihi al-aya ibn al-qayyim yana tsokaci akan wannan aya sai ya ce fa hadhir al-mu'minina min hubuti amalihim Allah ya yi tankiya wa mu'minai game da kar ayyukansu su lalace bil jahri li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajen daga murya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kama ya jaharu ba'dhum li ba'd irin yadda suke wa junansu walaysa hadha biriddatin wannan fa ba a ce ridda bane laifi ne bal ma'asiyatun zunubi ne yuhbitu al'amala amma mai ruguza aiki wasahibuha la yash'ur wanda aikin nashi zai baci kuma aikin zai baci ba tare da ka sani ba la yash'ur ba bai ma sani ba wannan magana ta Ibn Qayyim tana cikin littafin Al-Wabilus Sayyib yake yinta ya kara da cewa faman dhannu biman qaddama ala rasul ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadihi wa tariqihi wannan aka ce idan annabi na magana ka daga murya ta fita shi aikin ka na iya rugujewa yana kuma ga wanda zai gabatar da zancen wani ko aikin wani ko fahimtar wani akan zance da aiki da fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya fi shiga cikin hadari alaysa hadha qad habata amaluhu wa huwa la yashur abu shakka wannan aikin shi lalace bai sani ba akwai ka'ida ga sanan mallan ya sharhinta a cikin ta'diki shine ka'idar cewa kamar yadda innal hasanati yuzhibna sayyi'at ayyuka na kirki in suka biyo bayan laifuffuka suna darkake laifuffuka ulaika alladhina yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat to wannan ka'ida kuma tana da ɗayan fallan shine wa kadhalika sayyi'at suma yuhibbitna alhasanat haka nan munanan ayyuka suna iya wargaza ayyuka masu kyau kamar da Allah ya ce ya alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha so al mannu gori wal adha da cutarwa suna iya bata sadakar da kai kai mutum kirki ka bashi sadaka ka samu lada wata na ka mushi gori ko ka zalunce shi sai wancan aikin ya baci haka nan kamar da Allah yake cewa anan la tarfa'u aswatakum zuwa ƙarshen ayato to irin waɗannan ayyukan suna da haka haka nan wata rana Aisha radiyallahu anha ta samu labarin wani sahabi mai suna Zaid dan Arqam yayi wani ciniki irin abinda ake ce ma albay'u bil aina yayi wani ciniki da ya saba wa shari'a sai ta tafi bata ganshi ba sai ta ce ma mahaifiyarsa akhbir ibnaki ki gaya wa danki innahu qad habita amalu ya bata aikin shi kuma wannan fa ya je jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ji ga ma danki ya ba hankali aikin shi zai lalace Aisha ta bar wannan kashedin cewa a yi mishi shi shi sa al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake fadan wata magana shi ma Allah ya gafarta mishi yake cewa yan bagi lil abdi fi hadha zamani an yastadina wa yatazawwaja li Allah yanzura ila ma la yahillu lahu wa yuhbitu amala Imam Ahmad ibn Hanbal kusa daga cikin malaman da ba su aure da wuri ba sai da shekara 40 bai aure ba wata rana yake magana yake cewa ya kamata ku ba ka da kuɗi a wannan zamanin su bai ce fitina ta yi yawa mata suna fitowa ba kai ba gindi shi ya kamata mutum ko ba shi zai ce ya aure saboda ya rantsa idan shi kai ya dinga kallon abin da bai halasta ba gare shi ya je aikin shi ya lalace ya je har da shi ta zube gaba ɗaya ya lalace Allah ya kyauta to sai mallan yake cewa wa anil irbad ibn sariya radiyallahu anhu kala وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موئدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئدة مودع فأوسنا وانا مشهورا حديثنا نعلى إرباد ابن سارية رضي الله عنه إرباد يتي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا من ون وعزيم شقاجك وان دي ركت زكاة وان دي سا إدانوا سكزبد هواي sai muka ce ya manzo Allah wannan wa'azin yayi kama da wa'azin mutumin da ke ban kwana kamar kana mana ban kwana ne to dan haka kai ka fada mana wasu dunkulallin zantuttuka waɗanda zamu rike wasiya fa qala sai annabi ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum abd yace ina jan kunnanku akan ku ji tsoron Allah ubangiji madaukakin sarki kuma ku zama masu ji magana da biyayya ga Allah da manzon Allah wa da shugabanni wa in ta'ammara alaykum abd koda an wayi gari wani bawa shine shugaban ku to kuma sada'a yace fa inna man ya'ish minkum domin duk wanda ya rayu a cikin ku ya dade fa sayra ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa fa alaykum bi sunnati saboda ka ina horon ku da ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'd bi sunnan halifofina shiryayyu masu shirewa a bayana addu alaiha bin nawajib ku damke ta da hakoran ku wa iyyakum ahirdun ku wa murathatil umur daga bin bid'a fa inna kullu murathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kamar yake cikin sunan abi dauda da tirmidhi da ibnu majah wa qala abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina bakar yake cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih yace ni ba zan bar wani abu da annabi yake aikatawa ba sai na aikata shi babu yadda zai ce annabi na yin wani abu ni kuma in je nayi wa inni la akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azira yace ina tsoron in na bar wani al'amari cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina tsoron kan na karkace na fada cikin fitina wannan fa sai na bakar ke Allaka ibn Batta ala hadha biqawli akwai al-imam Ubaydillah ibn Muhammad ibnu Muhammad al-Uqbari shine ibnu Batta wanda ya rasu a shekara ta 387 bayan hijira wani malami ne cikin manyan malaman sunna wanda yana da bakin shi na da albarka an ruwaito yana cikin waɗanda in suka yi addu'a kamar yankan wuka littafin shi na al-Ibana al-Ibana al-Kubra mujalladi 8 to shine yake cewa hadha ya ikhwani as-siddiqul akbar yace ya ku ƴan uwana wannan fa sayyidina Abubakar kenan fa as-siddiq al-akbar yatakhawwafu ala nafsihi min az-zaygi yake jin tsoron kar ya halaka in huwa khalafa shay'an min amri nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ya saba wani abu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa madha asa an yakuna min zamanin abha ahaduhu yastahzi'una bi nabiyyihim wa bi awamirihi to me kuke tsammanin zai faru da mutanen wannan zamani yana nufin zamanin su ƙarni na hudu zamanin da aka wayi gari musulmai suna izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna izgili da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce annabi ya ce kaza wani ya ce to idan ka za ka yi aiki da wannan ai wannan ba za a yi aiki da shi ba magana annabin wa yatabahawna bi mukhalafati mutane ma suna tutiya da sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya zama shine babban shaki wajen sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban mutum shine babban malami wanda yafi kowa tsaurin ido akan ya furta mummunan magana wa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake gani ya kai ya kawo shi ake ba lambar yabo shi ake kira da suna babban malami ko mufti ko shehi ko wali ko kaza suna ana tankaho da sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da raina maganar sa wa yaskharuna bi sunani ana yi musunnuni izgini yace nas'alullaha ismatan min az-zalal ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga zamiya wa najatan min su'il amal Allah ka tsare mu kar ka bari mu fada cikin mummunan aiki wannan yana cikin tafin shi al-ibanatu an usulud diyana wa qala umar ibn abdul aziz sayyidina umar ibn abdul aziz Allah ya kara masa rahama halifan nan na zamanin banu umayya wanda ya rasu shekara ta 200 yace la ra'aya li ahadin ma'a sunnatin sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ba wanda yake da magana wanda take za ta ci karo da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina annabi ya faɗa wani abu to wani bai da yancin ya ce ni kuma a ra'ayina bai da wannan yancin wa qala wa ana bi kilaba abu kilaba yake cewa idza haddatha ar-rajula bi sunnati fa qala idan ka gaya wa mutum hadisi sai ka ji ya ce da'ana min hadha wa hati kitaballah ce kai ba ruwanmu da wani hadisi kawo mana Qur'ani kawai ce fa'alam annahu dallun to kasan in kana neman bacacce to ga dai ka ganshi wa allaka dhahabi ala hadha biqawli al-imam adh-dhahabi dai ka wannan magana a cikin sirah al-amin nubala sai wani ta'liqi ya tsokaci yace wa idha ra'aita al-mutakallim al-mubtadi'a yaqulu da ana min al-kitabi wal ahadith al-ahad wa hatil aqal ka ji wani waida sunan malami dan ilmul kalam ko dan bid'a ko wani neo mu'tazilite ko wani wai shi masani ko wani expert za a ce mishi ga qur'ani ga sunna zai ce a mu a ji qur'ani a ji hadisan nan na ahad ai magana wanda take kama hankali a kawo ka'idoji na kimiyya ko ka'idoji na wani theory na wasu masana ce fa alam annahu abu jahal ce to wannan abu jahal ne kake hulɗar shi wani sabon abu jahal wa idha ra'aita salika at-tauhidiyya yaqulu da ana min an-naqli wa min al-aqli wa hatid dhawq wal wajd in ka gamu da wani kuma wanda yake ce maka wai shi yana dan haqiqa shi yake nufi da asalika tauhidi wanda zai ce a daina kawo mana an-naql ayoyi da hadisai a daina kawo mana al-aql wato abun hankali amma abun mu mai aiki da yadda muke ji a jikinmu da dandanan imaninmu to fa'alam annahu iblis wannan iblis ne a gabanka kad zahara bi surati basharin iblis ne amma a cikin rigar mutane au kad halla fihi ko kuma iblis ne a jikin shi iblis ya shafe shi shedani ya shafe shi yace fa in jabunta idan kaga irin wannan yace yana ga maka cewa iblis ne to in ka tsorata ka firgita faru to ka gudu wai lamba ka tsorata ba fa fasra'ahu kawo shi kafa shi kanka kada shi wa buruk ala sadrihi kawo kan kirjinsa wa qara alaihi ayatul kursi ka mushi ruqya wa khaliquhu yace ka shake shi zaka ga aljanna ne fita daga jikin shi wa qala ash-shafi'i al-imam ash-shafi'i yake cewa akhbarani abu hanifata ibn sammak ibn al-fadl ash-shahabi wani mutum mai suna Abu Hanifa ba Abu Hanifa da aka sani ba wannan sunan shi Sammak ibn al-Fadl yake cewa haddathana ibn Abi Dhi'b malam Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira wanda aka fi sani da suna ibn Abi Dhi'b wani mashhurin malami ne cikin malaman kasar Madina babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi an dauke shi daga Madina aka tafi da shi kasar Iraki gun Halifa Harun al-Rashid ya mishi babbar kyauta ya kyautata masa sai ya tashi zai dawo sai ya yada zango a kasar Kufa sai Allah ya mai rasuwa a Kufa da haka suke cewa mata bil kufati ghariban ba ma ba san shi ba Kufa dan san da ya rasu a shekara ta 159 shine al-Imam Ahmad yake cewa kana rajulan salihan yushabbahu bi Sa'id ibn al-Musayyab babban mutum ne mai nagarta ana kwatanta shi wajen imaninsa da kyawun halinsa da babban tabi'in nan Sayyidu dan Musayyab Allah ya kara masa rahama gaba daya to shine ya karantar da wannan bayanin anil muqri an abi shuraihin al ka'abi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amal fati malam ibnu abi bibin ya karantar da wancan mutumin wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharaini wanda aka kashe masa dan uwa to yana da za'i biyu waman qutila madluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif ko fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ko to shine in ahabba akhadha al aqla in yana so sai a bashi diya shine al aqal wa in ahabba falahu qawl in yana so kuma ayi kisasi a kashe wanda ya kashe masa dan uwa sai wancan mutumi Sammak ibn Fadl sai ya ce qultu li ibn abi zaib sai nace alaga wata malam ata'akulu bi hadha ya abul harith yanzu kai sai kai aiki da wannan karatun kamar yadda ragowan sauran tunanin jahiliya cewa an yi muku kisa to sai kun rama wani ma ba a kashe musu mutum daya su kashe mutum 50 su ce ai wannan guda dayan a matsayin 50 yake so a gurin su yace yanzu kai sai kai aiki da wannan karatun yace fadara ba sadri sai malamin ya kai mai naushi a kirji isan san da ya naushe shi ba wasaha alayya siyahan kathiran yace ya kwarma mini ihu wanala minni ya cicci mini mutunci wa qala yace uhaddithuka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ci baka da hankali ne na ce maka annabi ya ce wa taqulu kai kuma kana cewa ta'khudhu bihi wai algata malan yin saka aiki da wannan na'am akhudhu bihi yace kwarai kuwa san yi aiki da shi wa zalikal fardu alayya wa ala man sami'ahu yace kuma aiki da shi wajibi ne a kaina wajibi ne akan duk wanda ya ji inna allaha ikhtara muhammadan minan nasi fahadahu bihi wa ala yadihi Allah ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ya shiryatar da mutane ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtara lahum ma ikhtara lahu wa ala lisani kuma Allah ya zaba musu sabu abinda Allah ya zaba musu akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alal khalqi an yattabi'uhu ta'iina aw dakhirina yace mutane dole a so da ki su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'iina su bi shi da da'a aw dakhirina ko kuma abi a asasu su yi dole shine dakhirin kamar da Allah yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina suna so ba sa so la makhraja li muslimin min dalika indai muslimi da yake so ya tsira bai da wata hanya tsira sai wannan wato sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa sa albarka bar mu dakata nan zamu je recording saboda muna dauka ne na audio awa awa